Nakasa.
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 Bakasa waba.
Nakasa waba.
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar a makon da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne inda muke tattaunawa da Hamza Waziri Muhammad about in Nigeria wanda yake da bukata ta musamman amma ya gama digirin sa har ma yana buta kasa tare da koyarwa a kwalejin kimiya da fasaha ta tare a Liverpool Technical dake Bauchi
menene za ka ce ga mutanen da yake ga sunan ko matasa ne kuma suna da wannan nakasa suka bi mai da bara ya zanto hanya ce ta rayuwarsu a maimakon yadda yake kai ka fito a ce
mu ya na ji daɗin wannan tambayan da kanmu a dalilin haka kuwa a matsayina na mai nakasa Hausawa suna cewa wai mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo na ƙirƙiro da ƙungiya ta non-governmental organization mai suna Initiatives for the Liberalization of Physically Challenged People in Nigeria. Wannan kungiya ta mu kuwa tana kokarin ta askasa ta yanda za a samu hanyoyi na taimakawa na kasa. Mutane da yawa a cikin su in ka tara su ba dukkan bane suke so su yi ba. Dalili ne yayi dalili. Wai aka ce wai idan dera bai daddawa da sa'a daddawa da wai in bera da sata daddawa da wani to muna kokarin mu samu hanyoyin da zamu yi mu sama musu yanda za su iya rike kawunan su ni yanzu a kashin kaina ina kokarin assasa wata masana'anta wanda zamu deba ma'aikata na kasasu kamar hudu ko biyar haka mu yi kokari mu dinga biyan su wanda ake cewa minimum wage domin mu nuna wa gwamnati idan ana so ayi za a yi
to ganin dai cewar al'amarin nan yanzu gwamnati ita kanta ba ta san yawan barace-barace din nan da ake yi shin kana ganin wani shawara za ka bayar ma ita gwamnati in dai har da gaske ne take yi
to alal haƙiƙa na samu dama na yi presenting na paper a taron da aka yi shi na notice zonan na APC on true federalism babban abin da muke so gwamnati ta mana shine ta yi fatin mana a sa rattaba mana hannu akan dokan disability bill ya kasance mu ma mun zama daidai da kowa a ƙasar Najeriya saboda a yanzu da nake maka maganan nan muna ana ganin mu as second class citizen ba daidai muke da kowa ba na yi presenting wa shugaban wannan committee na tafi da mutane na guda biyu ɗayan yaron shi ma na kasashe ne amma shi ne ya ci na ɗaya a competition da aka yi wanda Nigerian Stock Exchange ta yi organizing a 2013 yanzu haka yana ATBU aji uku CGPN sa 4.5 a CGPN sa abinda yake kawai gama makarantar a cikin kashi biyar yana da hudu da nuna wa chairman na shi wannan committee ɗayan kuma da muka je da shi ya gama makarantar amma he still bai da aiki idan ka shiga cikin al'umma idan kana da nakasa idan aka kaga ana da interview idan zaka tura takardanka dole sai dai ka boye nakasanka because idan ka saka nakasanka a cikin wannan takardan bara ma ka samu interview ba and most of the time idan ka je interview ma idan aka gana kasanka is like automatic rejection
to kaman irin kalubale kenan da kuke fuskanta
kalubale da muke fuskanta kenan amma alhamdulillah naji an ce an yi wannan doka a jihar Bauchi to amma nake gani ko bata fara aiki bane ban sani ba amma insha Allah za mu bincika mu gani ko tana aiki ko kuma ba a yi ta bane
ko akwai wani sako da kake so ka gabatar cikin tattauna mu wanda yake ban tambaye ka ba
to alal haqiqa ji sakon da nake so na isar shi ne wa jama'a da suke sauraron mu gaba daya ita na kasafa ba kasawa ba ce kuma babu wanda ya fi karfin ta a cikin kasan nan aka samu gwamna da ya zo yana kasa wanda a cikin garinsa idan da ya samu dama idan ya fita ba zai iya samu daman da zai iya tafiya cikin kwanciyar hankali ba saboda babu hanyoyin da yi su ba amma shi ma kuwa ya zo ya hadu da wannan jarabawa babu wanda ya san gobe sai Allah so irin da muke yi shine ku taya mu mu hada karfi da karfi a samu a mana wannan dokokin a yanzu da nake maganan nan shugaban kasan Ecuador na kashashe ne shugaban kasan America wanda yake kowa aiki wanda yake tam guda uku yana mulki na kashashe ne ginin da ta fara zamowa accessible to people with disability a America White House amma yanzu unfortunately inda ake kare mana haƙƙin mu a Abuja ofishin is ba za kai a matsayin ka na ne na kasa yanzu kaman ka je da wannan keken ba za ka iya shiga ba to Bature yana cewa who is fooling who inda aka yi kokarin build in kai passing first reading second reading so ɗan majalisa a yanda dai labarin ya zo mana sun gama harmonizing na ita wannan doka sun yi first reading second reading yanzu wanda muke jira shine muna jira Baba Buhari ya taimaka ya sa mana hannu wannan doka ta zama doka mu ma mu zama daidai da kowa al'umman da muka samu kanmu a ciki zan yi amfani da kalmar turanci it's a society where if you are physically challenged the society or the community tries to disable your mind
yanayi ne wanda ke su mutane don so zan kai na kashashe to maimakon ma su tallafa maka sai su dada mai da kai na kashashen
alal hakika ka san mu ɗan Najeriya muna da tausayi to amma Bature yakan cewa wai teach a person ka koyawa mutum yanda zai kama kifi ba ka bashi kifin to abin da yake kasancewa shine kifin suke bayarwa to a lokacin da kifin ya kare kuma me shi na kashashe bai san yanda za a iya kama kifin da kansa yanzu ni da nake maka magana zan iya fakin mota na ba zan yi tafiyan kamar kamar mita biyu za ka ga wani mai wucewa a cike ya tsaya don ya bani sadaka saboda a kaman a haka aka gina mu duk wani kawai na kashashe da ka ganshi kawai kashashe ne yanda al'umma suke mana kallo kenan amma alal hakika ina tsirawa na kasasu taro sisi za su iya fara sana'a sun jima suna bara kalubalen da muke samu shine idan ka fara baran sai zuciyarka ta mutu da jari kalilan na fara kasuwanci nakan kashe AC ina zagawa da shadda don na siya na tara abu na kaina ta kai ga ta kawo na tara sun danyi kauri na shigar manoma na ajiye gata kan a gefe ba don wani abu ba don ya kasance ina da hujja idan zan yi magana ba za ka kalubalance ni ka ce min na fito daga gida kaza 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 saboda na fara kasuwanci da jarin naira 12,000 wanda aka bani don na yi dinkin sallah ban yi dinkin sallah ba na je na ja jari da shi so ina kiran su ina kira da babban murya su duba su gani waɗansu ƴan ƙananun sana'o'i ne za su iya wanda jari bai fi 5,000 ba zuwa 10,000 mu ya mu da ikon Allah za mu taimaka wa kanmu za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu ga mun ba da wannan jarin an fara
ko da yake na ganka cikin kayan ɗan aikin dokan ƙasa mu kai sacin halin kuma kana ƙoƙarin kammala jiririn ka na dukiyar ka samu matsala ne ya sa ka dawo ko kuma dai yaya ne
eh alal haƙiƙa matsala na samu kuma matsalan shi ne saboda yanda ikonomin kasan mu ya shiga yake ciki dala ta yi tashin goron zabi wa naira so mu da muke kasashen waje lokacin mun sha wahala sosai kudin kuma ya kasance yanayin tura shin ma ya zama aiki to babu yanda na iya dole na dawo gida na ƙara shiri kan na koma yanzu da nake maka magana ina kokarin in Allah ya yarda na yi representing Nigeria a taron da za a yi Mandela a Washington Fellowship da za a yi a New York 2018 din Allah ya yarda.
Muna godiya Hamza Waziru Muhammad a wannan tattaunawa taka da wakilinmu a jihar Bauchi wato Abdulwahab Muhammad. A madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala sai kuma wacce ta haɗa mana sauti Julie Lansham Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.
Yakata ba.